Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8 kenan da rabi agogon Ghana, yau Litinin 12 ga watan Satumba shekarar 2022. To yayin da kotun ma'aikata ta fara sauraron karar da gwamnatin tarayya ta shigar da kungiyar malamai ta ASU, masu ruwa da tsaki ciki har da iyaye sun fara tofa albarkacin bakin su kan wannan rikici da yake cinyewa.
Daga cikin matakan da ya kamata a shiga ma an dauka domin kawo sulhu ko kuma fita kawo maslaha ko kuma karshen wannan takaddama da ake ta yi, to sai mu dauka cewa zuwa kotun kamar wata gaba ce aka zubuta, hakan yake da muhimmanci ga bangarorin.
Hukumomin tsaro a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun yi karin haske kan harin da wasu 'yan bandiga suka kai kan ayarin motocin sanata Ifani Uba, za ku ji karin bayani. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urorin lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula, bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani sako da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa ta Twitter a yammacin jiya Lahadi, ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zaporizhia da Dniepropetrovsk da kuma Sumy. Dakarun Ukraine sun yi ikirarin samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan a yankin Kharkiv, ciki har da kwato birnin Izium da sojojin Rasha suka yi amfani da shi a matsayin muhimmin sansani da wurin tura kayayyaki. Babban hafsan sojan Ukraine General Valery Zaluzhny ya ce Ukraine ta kwato kimanin marabba'in kilomita 3,000 daga hannun dakarun Moscow tun daga farkon watan Satumba. Ya kuma ce sojojin Ukraine a yanzu suna tazara kilomita 50 daga kan iyakar kasar da Rasha. A karan farko, Sarkin Birtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau Litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. Takaitaccen jawabin da ya yi a gaban 'yan majalisa kusan 1,000 da baki a zauren taronsa da ke Westminster a birnin London na zuwa ne bayan da 'yan majalisa suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta biyu. Charles da matarsa Camilla daga baya sun je Edinburgh a yau Litinin, inda sarkin ya haɗu da sauran 'yan uwansa guda uku don bin jerin gwana a kwatin gawar mahaifiyarsu zuwa majami'ar St Giles Cathedral. Za a ajiye gawar Sarauniya Elizabeth a babban majami'ar, inda za a ba jama'a damar yi mata ganin ƙarshe. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunkurin neman maida New Zealand jamhuriya ba bayan mutuwar Sarauniya Elizabeth ta biyu. Ardern ta ce tana tunanin New Zealand za ta zama jamhuriya nan gaba, kuma ta yi hakan zai faru a lokacin mulkinta, amma a yanzu akwai batutuwan da suka fi muhimmanci da gwamnatin za ta maida hankali a kansu. Wannan shine karan farko da aka ji Ardern ta yi magana akan muhawarar maida New Zealand jamhuriya tun bayan mutuwar Sarauniya Elizabeth. A baya dai Ardern ta nuna goyon bayanta akan kasar ta zama jamhuriya a nan gaba. A ƙarƙashin tsarin yanzu, mai mulkin Birtaniya shine kuma shugaban kasar New Zealand, wanda wani mai rike da mukamin gwamnati janar ke wakilta a New Zealand din. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Iran ta bayyana cewa a shirye take ta hada kai da hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IAEA a takaice. Tana mai cewa yayin da kasar ke da nauyin da ya rataya a kanta, tana kuma da haƙoƙi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya fadawa manema labarai cewa Iran na sa ran ganin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin gudanarwar ta sun ɗauki matakai masu ma'ana. A yau Litinin, kwamitin ya fara tattaunawa a kan batutuwa da yawa da suka shafi harkokin nukiliya a duniya, ciki har da damuwa game da shirin nukiliyar Iran. Hukumar ta IAEA ta nemi Iran ta bayar da sahihiyar amsa game da kasancewar barbashin sinadarin uranium da aka hada a wasu wurare uku da kasar bata taba ambata ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jim kadan bayan da kotun ma'aikata ta Najeriya ta dage ci gaba da sauraron karar da gwamnatin kasar ta shigar akan kungiyar malaman jami'o'i ta ASU kan yajin aikin da ta shafe kusan tsawon watanni 7 kungiyar na yi. Masu ruwa da tsaki ciki har da iyaye sun fara tofa albarkacin bakin su kan al'amarin, inda suka ce ya kamata gwamnati ta tausaya wa dalibai. Daga Abuja, wakilinmu Halim Abdulrauf na dauke da karin bayani.
A ranar Alhamis 8 ga watan Satumbar da muke cikin ne, gwamnatin Najeriya ta tunkari kotun masana'antu ta Najeriya da ke zamanta a birnin Abuja, inda ta buƙaci kotun da ta bada umarni ga kungiyar ASU ta janye yajin aiki da mambobin kungiyar su koma bakin aiki, sannan su ci gaba da tattaunawa don warware rikici da ke tsakanin bangarorin biyu, kamar yadda daraktar yada labarai da hulɗa da jama'a a ma'aikatar Kwadago Bulajide Oshundu ya bayyana a cikin wata sanarwa. A yayin da malaman na jami'o'i suka ce a lambaran security ta biya su bukatu sannan su janye yajin aikin su, masu ruwa da tsaki na ganin cewa
sunana Rukayya Ayuba Adamu ne marubuciya ce sannan mawallafiyar mujallar Kallabi. Sai ba wani abu mamaki a ciki, saboda misali sai mu ce kamar abu ne yaki cinyewa kuma ana neman maslaha. To tabbas a kowane lokaci da ake neman maslaha akwai yadda ake iya warwarewa, kuma duk matakan da ya kamata a ce an bi na warware matsala ko ta dama tana daga ciki.
Na'am.
Koda tsakanin mutum da mutum ne, bari a ce kungiyoyi da suka shafi dubunnan al'umma, kuma kowanne na da haƙƙin da ya kamata a ce an kare mishi, wanda dokar ƙasa ce dama ta ba wa kowanne bangare da yake ganin ba a mishi adalci din ba ma damar ya nemi haƙƙin shi. Sai daga cikin matakan da ya kamata a ce dama an dauka domin kawo sulhu ko kuma fita kawo maslaha ko kuma ƙarshen wannan takaddama da ake ta yi, to sai mu dauka cewa zuwa kotun kamar wata gaba ce aka zo, da hakan yake da muhimmanci bangarorin guda, da kuma ganin yadda al'amura suke ta tafiya tun daga sanda aka fara wannan rikita zuwa yanzu. Abinda yake da muhimmanci gare mu gabaki daya shine mu duba mu ga cewa kasan nan ta mu ce gabaki daya mu dukkanin bangarorin guda biyu a kasar suke, sannan kasar ake neman wa mafita.
Awwal Musa Rafsanjani dan gwagwarmaya mai tabbatar da kare haƙƙin bil'adama, yaki da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya ne.
To gaskiyar magana dai shine waɗanda suke da gwamnatin Najeriya da 'yan Najeriya yanzu yawancinsu sun amfana da ilimi a Najeriya, amma kuma ba sa ƙaunar waɗanda suke baya su masu amfana. Lokacin da suke karatu an ba su damar da za su yi karatu daga gida har ƙasashen waje, kuma an ba su tallafin da yake ya cancanta a ba su a lokacin. Yanzu kuma maimakon su masu tabbatar da kan cewa yara da samari da suke yawo suna makaranta kuma a kyautata wa malamai su da kansu salaransu sun ki, wannan mugunta ce, wannan rashin adalci ne, kuma wannan abin yana shafar mutanen arewa ne, saboda su mutanen kudu yawancinsu suna da damar da za su tafi kasashen waje su karatu, kuma yawancinsu suna da kudaden da za su je su yi makarantu waɗanda ba na gwamnati ba. To abin bai ban mamaki ba, inda jami'an gwamnati suka yi burus suka nuna ba ruwansu da ilimi a Najeriya, ko bunƙasa ilimi ko kuma dawo da darajar ilimi ko kuma taimakawa 'yan ƙasa su samu ilimin da yake ya dace su samu.
A ɓangaren iyaye kuma, Malama Lami Murtala ta ce iyaye sun shiga damuwa matuƙa.
Gaskiya wannan al'amari dai ba daɗi, saboda yara ma har sun manta cewar ma su 'yan makaranta ne, tun ana tunanin cewar da an koma za a ce za a yi jarabawa suna ɗaga littafi, yanzu sun daina ɗaga littafi. Gaskiya muna cikin damuwa matuƙa gaya da irin wannan yajin aiki. Ko ina an ja turjiya, kowa ya ƙi yarda da kowa a cikin su, gashi abin inda ya kai su. An ce wai iyaye mu ba su haƙuri mu kira su, to kuma mu kamar sai muke ganin abubuwan nan ba mu suka shafa ba, dama tsakanin ASU ne dai da gwamnati, kuma mu cikin da zamu shigo sai dai mu ta addu'a Allah ya sasanta su. Amma gaskiya yajin aikin nan yayi tasiri sosai akan yaran mu. Za ki ringa gani a Facebook haka, za ki ga yara suna fadan maganganu wanda babu dadin ji. Wani yana cewa ASU kuna tunanin yanzu muna ko tunanin zuwa makaranta ne, ko wasun mu ma mun koma shaye-shaye, wasun mu mun koma kwacen waya. Kuma irin waɗannan abubuwan duk suna iya faruwa saboda zuciya ba ta da kashi. To sasanta wannan rikici dai ita gwamnati ta san cewar ita ce uwa a wannan al'amarin, saboda haka ya kamata ta dube su sosai, ta ga koda ba za ta iya gaba ɗaya ba abubuwa masu muhimmanci a ciki sai a zabi waɗanda suke koda kaso 50 ne ko 60 a biya musu buƙatar su.
Kotun dai ta ɗage sauraron ƙarar da gwamnati ta shigar akan ƙungiyar ASUU din zuwa ranar Juma'a 16 ga watan Satumbar nan don ci gaba da sauraro. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, jami'an tsaro a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun tabbatar da mutuwar 'yan sanda biyu da wasu fararen hula da dama a harin da wasu 'yan bandaga suka kai kan ayarin motocin sanata Ifeanyi Uba. Harin, wanda wasu rahotanni suka ce 'yan sanda shida ne suka mutu, ya faru ne a daren ranar Lahadin da ta gabata. Daga Fatakul ga rahoton da Lamiɗa Abubakar Sakuti ya aiko mana.
A baya-bayan nan ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wani jerin gwanon motoci na ɗaya daga cikin sanatoci a jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, wato sanata Ifeanyi Uba a ƙaramar hukumar Injikoka da ke jihar. Harin dai da aka tabbatar da cewa ya yi muni matuƙa, domin ya yi jallin kashe aƙalla jami'an tsaro na 'yan sanda shida da kuma jikkata wasu fararen hula da dama. Ko da yake dai hukumomin tsaro a jihar ta Anambra sun ce alƙaluman da suka samu, musamman na waɗanda suka mutu, jami'an tsaro biyu ne kacal. DSP Ikenga Yatuchuku Antonia shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra.
The commissioner of police in the person of CPF Engechen personally led the operatives to the scene and the situation was monitored.
Yana cewa ne tuni kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Anambra ya ziyarci inda wannan lamarin ya afku, kuma kawo yanzu al'amura sun koma daidai, sai dai kuma jami'an mu biyu sun rasa rayukansu, wasu kuma da dama sun jikkata, amma kuma suna samun kulawa ta musamman a asibiti. Haka kuma makaman da 'yan bindigan suka yi awon gaba da su, mun kwato su. Wannan halin dai da ya auku ya sake saka fargaba ga mutanen kudu maso gabashin kasar, kuma harin na zuwa ne a daidai lokacin da aka shirya tsab domin karɓar bakuncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da zai kawo ziyara a jihar Imo a ranar Talata. Gama abinda wani ganau ke cewa
Alhaji Garba Haruna Sarki Hausa Oka, ma bayanin da zamu iya cewa dai shine sai dai mu kira shugabanni game da maganan tsaro, dan wannan abu ne wato wanda ya ba jama'a mamaki. Sanato ne da 'yan sanda a bayansa, a ce kuma hakan ya faru a cikin gari ba kuma daji ba.
Ita ma wannan da ke da suna Choma, kuma makwabciyar inda lamarin ya faru, ta ce:
We are not happy for what happened last night in our community in Injikoka local government.
Ana cewa ne sunana Choma, kuma bamu ji dadin abin da ya faru ba a daren jiya, musamman a garin al'ummomin Injikoka, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari kan ayarin motocin sanata Ifeanyi Uba a yayin da muka tabbatar da mutuwar mutane shida. Wannan lamarin dai ya ƙara samu cikin wani mawuyacin hali. Muna kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki matakan da suka kamata. Ranar Talata 13 ga watan Satumba na shekara ta 2022 rana ce da jagoran ƙungiyar nan ta IPOC, wato Mr. Namandi Kanu, zai sake gurfana a gaban kotun ƙasar. Haka kuma ƙungiyar ta IPOC ta ba da sanarwar cewar ranar Talata za a yi zaman dirshe a gida. Wannan zaman gida dai na dole, in ji ƙungiyar ta IPOC. Ta ce za a yi shi ne a kan dalilai guda biyu. Dalilin farko shi ne kan shugabansu da ke fuskantar shari'a a gobe Talata. Dalili na biyu shi ne cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo ziyara a yankin na kudu maso gabashin kasar. Ƙungiyar dai ta IPOC da ke zaman haramtacciya a ƙasar ta Najeriya ta ce ba za a yi zaben shekara ta 2023 ba. Haka kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ta nuna matuƙar fargabarta akan gudanar da zaɓe a wasu sassan ƙasar sakamakon ƙalubalen tsaro. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Ta yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Duniya ta imantu game da rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wacce ta rasu a makon jiya. Al'ummar ƙasar Ingila sun shiga cikin jimami, kewa da kuma alhini game da rasuwar nata. Waɗannan kalamai suna kunshe ne cikin jawabin da Prime Minister ƙasar Ingila Liz Truss ta yi wa zaman majalisar ƙasar jim kaɗan bayan mutuwar.
Her late majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known. She was the rock on which modern Britain was built.
Tace marigaya sarauniya Elizabeth ta biyu tana daya daga cikin mashahuran shugabannin kasashe da duniya ta taba samu. Ita ce ginshikin da aka gina kasar Burtaniya akai.
She came to the throne at just 25 in a country that was emerging from the shadow of war. She bequeathed a modern, dynamic nation that has grown and flourished under her reign.
Tace ta hauka ragar sarautar Ingila tana da shekaru 25 a duniya a daidai lokacin da kasar ke cikin jimamin yakin duniya na biyu da aka kammala ba da jimawa ba. Ita ce ta shata dadawalin da Burtaniya ta kai ga matsayin da take yanzu a idanun duniya. Tace sarauniya ita ce ta asasa kungiyar Commonwealth, wato kasashe renan Ingila, ta kuma rike kasashe 15 a matsayin shugaban kasarsu. Kana kuma ta sadaukar da kai wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da haɗin kai tsakanin Ingila, Scotland, Wales da kuma Ireland ta Arewa.
And as we meet today, we remember the pledge she made on her 21st birthday to dedicate her life to service. The whole house will agree. Never has a promise been so completely fulfilled.
A zaman mu ne yau, muna tunawa da alƙawarin da Sarauniya ta yi a lokacin da take bikin cika shekaru 21 da haihuwa na sadaukar da kai ga yiwa ƙasa hidima. Shakka babu wannan majalisa sun shaida haka gaba daya sai suka amsa. Sarauniya ta yi zarra a fagen diplomasiya domin ziyarar da ta kai zuwa ƙasar Afirka ta Kudu, inda ake mulkin nuna wariyar launin fata, da kuma Ireland, ya nuna zahiri irin basirar da alamata wajen warware takaddama da kuma rashin jituwa tsakanin al'umma. Ta kuma ziyarci kasashe sama da 100 a zamanin da take mulki. Ko da lokaci ka same su Sarauniya, cike take da alfahari da wannan ƙasa ta mu Ingila har ya zuwa lokacin mutuwarta. Ko a kwanaki 3 gabanin rasuwarta, Sarauniya ta gayyace ni fadarta da muka yi magana kan kafa sabuwar gwamnati don in kasance Prime Minister ta 15 da suka yi aiki a ƙarƙashin mulkinta. Rasuwarta ya jefa mu cikin wani mawuyacin hali, to amma a yau muna nuna wa duniya cewa babu wani abin damuwa nan gaba, kuma muna yin ta'aziyya ga iyalanta tare da yabawa ayyukan da ta gudanar bisa ga wannan mulki, kuma muna yin mubayi'a ga sabon sarki. Sarki Charles III yana da gagarumin aiki a gabansa. Na yi farin cikin ganawa ta da shi tare da yi masa ta'aziyya. Duk da halin makokin da yake ciki, hankali da tunaninsa na nan akan aikin da ke gabansa, wanda tuni ya nuna hazaka a fagen kare gandun daji da kuma dabbobin dawa, ilimi da kuma harkar diplomasiya wanda ya kware a kai. Saboda haka wajibi ne mu nan mu bashi goyon baya tare da sadaukar da kai don ya ci nasara. Cikin jawabinsa ga al'ummar kasar, Sarki Charles III ya ce yana cike da jimami tare da alhini da kuma begen wannan babban rashi da muka yi.
Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example.
Yace a tsohon rayuwata, mahaifiyata babban abin so da kauna gare ni. Sarauniya ta kasance jagora abin koyi gare ni da iyalina, sabili da irin kyawawan ɗabi'u da hazaka da sadaukar da kai da ta nuna, da kuma irin kauna da ta nuna mana wanda ya zama madubi a gare mu. Sarauniya ta gudanar da kyawawan ayyuka, shi ya sanya ma ake ta jimami da begenta a ko'ina cikin duniyan nan.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation.
Narda aiki na ka indina in kamar duk yadda take yi a baya abin da ya rage gare ni na rayuwar duniya zan kula da ko al'umma wannan kasa namu a ko ina suke kuma cikin mutunci da karama.
My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities at issues.
Ce a yayin da na karbi ragaman mulki rayuwata ta canza ba zan iya gudanar da ayyukan da na saba yi ba to amma nayi imani cewa waɗanda za su gaje ni za su ci gaba da tafiyar da aiki kamar yadda ya kamata. Sarki Charles na uku ya kuma yaba wa uwar gidansa Kamala wanda ya ce za ta ci gaba da gudanar da wannan sabon aiki da ke gabanta wanda ta ne ta yi fara yin su wajen shekaru 17 lokacin da muka yi aure. Daga nan sai Sarki Charles ya yi naɗin sarauta.
As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the center ground, where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas.
Dana Williams ya gaji matsayin da na rike gabanin in zama sarki. A yau na nada shi Yaliman Wells tare da matar shi Catherine za su ci gaba da ba da tasu gudunmuwar ga ci gaban kasar mu. Ya kuma yi fatan alheri ga har dan Sahari da kuma matarsa Hegan waɗanda yanzu suke gudanar da rayuwarsu a ƙasashen waje. Shin ko yaya duniya ke kallon jawabin Sarki Charles na uku? Farfesa Abdullah Uba Adamu masani ne ga tarihin masarautar Hausa ga abin da yake cewa.
To alhamdulillah wannan bayani da Sarki Charles na uku yayi ya ratsa sukata saboda ya riga ya nuna cewa shi fa masanin al'amuran yau da kullum ne kuma a lokaci guda masani ne na cewa yanzu fa rayuwarsa dole ta canza kamar da shi da kansa ya faɗa kuma dole ne ya zamanto cewa duniya yanzu an tattaro abubuwa wuri daya. Duniya ta riga ta canja. Fahimtar da mutane suke da shi na masarauta ya bambanta da na da na yau. A yanzu an riga an fahimci cewa dole masarauta dai ita ce alƙibla ta rayuwar mutane. Ba inda za a zauna babu masarauta. Ƙasar da ba ta da masarauta to ba ta da alƙibla. To Ingila tana da wannan, sauran ƙasashe ma suna da wannan. So shi Sarki Charles na uku yana da magagarumin aiki a gabansa na tattaro wannan masarauta ta Ingila da kuma ta inganta ta, ta ƙarfafa ta da kuma sa ta sake karbuwa ta kamemi ma a zukatan matasa wanda suke ganin cewa ai lokacin masarauta ya riga ya wuce. Gaskiyar magana yanzu ne ma lokacin masarauta saboda yanzu ne ake neman abin da ta ce wato dogaro ga kai identity.
Professor Uba Abdullahi masani ga harkokin tarihi da kuma harkokin yau da kullun na duniya.
To alhamdulillah wannan bayani da Sarki Charles na uku yayi ya ratsa sukata saboda ya riga ya nuna cewa shi fa masanin al'amuran yau da kullun ne kuma a lokaci guda masani ne na cewa yanzu fa rayuwarsa dole ta canza kamar da shi da kansa ya faɗa kuma dole ne ya zamanto cewa duniya yanzu an tattaro abubuwa wuri daya. Duniya ta riga ta canja. Fahimtar da mutane suke da shi na masarauta ya bambanta da na da na yau. A yanzu an riga an fahimci cewa dole masarauta dai ita ce alƙibla ta rayuwar mutane. Ba inda za a zauna babu masarauta. Ƙasar da ba ta da masarauta to ba ta da alƙibla. To Ingila tana da wannan, sauran ƙasashe ma suna da wannan. So shi Sarki Charles na uku yana da magagarumin aiki a gabansa na tattaro wannan masarauta ta Ingila da kuma ta inganta ta, ta ƙarfafa ta da kuma sa ta sake karbuwa ta kamemi ma a zukatan matasa wanda suke ganin cewa ai lokacin masarauta ya riga ya wuce. Gaskiyar magana yanzu ne ma lokacin masarauta saboda yanzu ne ake neman abin da ta ce wato dogaro ga kai identity.
Professor Uba Abdullahi Sanisha Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ta yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
alama an sami cimma daidaito tsakanin shahararren dan wasan kasar Morocco Hakim Ziyech da hukumar kwallon kasar. A yayin da rahotanni suka ce an saka sunansa a wasannin sada zumunci da kasar za ta buga da kasashen Chile da Paraguay. A can baya dai Ziyech ya bada sanarwar ficewa daga bugawa kasarsa wasa sakamakon takaddamar da ta kunno kai tsakaninsa da tsohon mai horar da ƴan wasan kasar Vahid Halilhodžić. Takaddamar dai ta yi sanadiyar tsohon kocin ya fitar da shi daga cikin ƴan wasan kasar da suka fafata gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2021 da ta gabata. Lamarin da ya sa shi kuma ɗan wasan ya bayyana yin murabus daga bugawa kasarsa wasa baki ɗaya. To sai dai kuma Halilhodžić bai sha ba, domin kuwa hukumar ƙwallon kasar ta sallame shi a watan Agustan da ya gabata tare da maye gurbin sa da Walid Regragui. Nan take kuma sabon kocin ya shiga hidimar sasantawa da ɗan wasan. A fafutukar ɗin keɓarkar da aka zargi tsohon kocin da haddasawa a ƙungiyar ƙwallon kasar. A Najeriya kuma ƴar damuwa ce ta shiga hukumar ƙwallon kasar ta NFF. A yayin da aka bada rahoton cewa ɗan wasan gaba na kasar Sadiq Umar zai iya kwashe tsawon kakar wasanni bai dawo taka leda ba sakamakon rauni da ya samu. Sadiq ya sami raunin ne a yayin da yake bugawa ƙungiyarsa ta Real Sociedad wasa ta gasar La Liga da Getafe a jiya Lahadi. Lamarin da ya sa ma aka sauya shi a wasan. Ƙungiyar ta fitar da sanarwa cewa ɗan wasan mai shekaru 25 ya sami raunin karyewar jijiyoyi wanda ya kai ga sai an yi masa tiyata. Wanda kuma ke nufin tayu ba zai iya sami damar dawowa taka leda ba har ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasanni. Wannan yanayi kuma ya haifar da damuwa a hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF. Kasancewar za ta rasa ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasan ta na tsawon lokaci a daidai lokacin da take ƙoƙarin magance koma baya da take fuskanta. A Ingila kuma tsohon ɗan wasan gaba na Chelsea Diego Costa ya sake dawowa fafata gasar Premier a yayin da ya koma ƙungiyar Wolves. Ɗan wasan mai shekaru 33. Ya kasance babu ƙungiyar taka leda tun sa'ad da ya bar Atletico Mineiro ta kasar Brazil a watan Janairu. Ya yi zama Chelsea ne tsakanin shekara ta 2014 da 2017 inda ya sami lashe gasar Premier har sau biyu kafin wani rikici da kocin ƙungiyar na lokacin Antonio Conte ya yi sanadiyar komawarsa a tsohuwar ƙungiyarsa ta Atletico Madrid ta kasar Spain. A ɗaya ɓangaren kuma rahotanni na nuni da cewa shahararren ɗan wasan kasar Portugal da ke taka leda a ƙungiyar Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo ya sami gayyata mai yawa ta komawa taka leda a kasar Saudi Arabia bayan da ya kasa samun wata ƙungiya a nahiyar Turai. Don kafin somawar wannan kakar wasannin ne Ronaldo ya fito ƙarara ya bayyana wa ƙungiyar ta United buƙatar sa na sauya wajen taka leda musamman yana mai kwaɗayin komawa inda zai sami buga gasar zakarun Turai. Tuni dai da aka bada rahoton cewa wasu ƙungiyoyin kasar Saudiya sun soma zawarcin Ronaldo tare da goyon bayan hukumar ƙwallon kasar. An rawaito shugaban hukumar ƙwallon kasar ta Saudiya Yasir Al-Misehal yana cewa suna buƙace da ganin Ronaldo ya koma kasar da taka leda domin kuwa hakan zai matuƙar bunƙasa lamurin wasan ƙwallon kafa a kasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urar lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani sako da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafin Twitter a yammacin jiya Lahadi ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zaporizhia. A karan farko sarkin Birtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau Litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. Takaitaccen jawabin da ya yi gaban 'yan majalisa kusan 1,000 da baki a zauren taronsa da ke Westminster a birnin London na zuwa ne bayan da 'yan majalisa suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunkuri na neman mai da New Zealand jamhuriya ba bayan mutuwar Sarauniya Elizabeth ta biyu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Kada a manta ko da shi muna nan a shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com idan ana neman labarai da dumudumin su. Kazalika a iya lekawa shafukan mu na Twitter, Facebook, Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Maryam Doda wacce ta taya ni gabatarwa, sai Julie Leather Gershon da ta hada mana shirin, da kuma injiniyan mu Zainab, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya.